Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da sauran abokan aiki da kuma Nazir Ahmed Hausawa, Jumai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin ga kanin labarai.
Ambaliyar koguna har guda uku sakamakon ruwan sama mai tsananin yawa ta sa ruwa da tabo ya shafa garin Makau da ke kudu maso yammacin kasar Colombia. Gidan talabijin na kasar Iraki ya ce an kashe babban mataimakin shugaban kungiyar Daesh Abubakar al-Baghdadi a wani harin jirgin sama da aka kai a yankin Al-Anbar. Ministan harkokin cikin gida na Misra ya ce kimanin mutane 16 ciki har da jami'an 'yan sanda guda 13 ne suka ji rauni a inda wani bam ya fashe a wajen cibiyar horas da 'yan sanda.
To kanin labarin kenan. A cikin wannan shiri yau Asabar 2 ga watan Afrilun shekara ta 2017 za ku ji yadda haƙar wasu masu harin ƙunar baƙin wake da ke ƙoƙarin yin ɓanna a Maiduguri bai kai ga ruwa ba, sai kuma musunta rahotannin da aka yayata cewa 'yan Boko Haram sun sace wasu mata a garin Fulka da ke can jihar Borno. Kamar kowace ranar Lahadi kuma akwai duniyar Amurka.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ambaliyar koguna har guda uku sakamakon ruwan sama mai tsananin yawa ta sa ruwa da tabo ya shafa garin Makau da ke kudu maso yammacin kasar Colombia a daren Juma'a yayin da mazauna a yankin ke bacci. Ambaliyar ta rushe gidaje da gine-gine wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane 200. Shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ziyarci garin mai yawan al'umma 40,000 wanda ke kusa da iyakar Colombia da Ecuador a jiya Asabar, inda ya ayyana rana ce ta tashin hankali. Santos ya yi gargaɗin yiwuwar ƙaruwar yawan waɗanda suka rasu, inda ya ce ba mu san adadin waɗanda abin ya shafa ba. Ya ƙara da cewa waɗanda wannan al'amari ya shafa za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu mu ga mun taimaka musu, wannan abu ya so sa mana rai sosai. Daga ɓangaren ƙungiyar agaji ta Red Cross kuwa, jami'ai sun bayyana cewar mutane 400 ne suka jikkata, yayin da kimanin 220 suka riga mu gidan gaskiya, wasu da yawa kuma ba a gansu ba. Masifar ta afku ne sakamakon kwanaki da aka kwashe ana zabga ruwan sama wanda ya jawo ɗaukewar wutar lantarki da kuma ruwan famfo. A 'yan watannin nan ruwan sama mai yawa ya jawo ambaliyar ruwa a yankin Amurka ta kudu da ke gefen Pacific, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasashen Peru da kuma Ecuador. Gidan talabijin na kasar Iraki ya ce an kashe babban mataimakin shugaban kungiyar Daesh Abubakar al-Baghdadi a wani harin jirgin sama da aka kai a yankin Al-Anbar kusa da iyakar Siriya. Rahoton da ya fito a jiya Asabar ya ce Ayad al-Jumaili tare da wasu komandojin kungiyar Daesh an kashe su sakamakon harin jiragen sama na yaƙi da dakarun Iraki suka kai a nesa da yammacin Iraki. Rahoton bai bayyana lokacin da aka kai harin ba, kuma bai ba da wani ƙarin bayani a kai ba. Jami'an Amurka da ke jagorantar haɗakar dakarun da ke yakar Daesh ba su tabbatar da mutuwar wannan ɗan tsagera da ya zuwa daren jiya Asabar ba. A wani rubutaccen bayani da dakarun tsaron Iraki suka bayar, rahoton ya bayyana Jumaili, wanda ake kira da Abu Yahya, a matsayin ministan yaƙi na ƙungiyar Daesh. Rahoton ya ce dakarun sojin saman sun yi shiri mai kyau kafin kai harin domin samun damar kai harin kan helikwatar Daesh, waɗanda ake kira a larabcin yankin da Al-Qaim. Jumaili, mutumin da a da ya yi aiki a matsayin jami'in tsaro a ƙarƙashin Saddam Hussein, ya shiga cikin ƙungiyar ta 'yan Sunni bayan mamayar da Amurka ta jagoranta a shekarar 2003. Masu fashin baƙi sun ce tun daga wannan lokaci ya zama yana karɓar umarni ne kaɗai daga hannun Baghdadi. Jami'an tsaron Amurka da na Iraki sun haƙiƙance Baghdadi ya maida mazauninsa kimanin kilomita 300 zuwa arewa maso gabas, kuma a yanzu haka yana ɓoye a cikin Sahara a wajen birnin Mosul. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ministan harkokin cikin gida na Misra ya ce kimanin mutane 16 ciki har da jami'an ƴan sanda guda 13 ne suka ji rauni a inda wani bam ya fashe a cibiyar horas da ƴan sanda dake yankin birnin Nile Delta na Tanta. Ma'aikatar da take alhakin tsaro ta ce an saka bam din ne a jikin babur da aka ajiye shi kusa da filin ajiye motoci na ƴan sanda a cibiyar. Sun ƙara da cewa bam din ya raunata fararen hula guda 3. Kungiyar Luwa'il Thaura, waɗanda ake kira da dakarun canji, sun ɗauki alhakin kai wannan hari a shafin yaɗa zumunta. Gwamnatin ƙasar Misir na faman yaƙi da ƙaruwar yawan hare-hare a yankin na Sinai, wanda ake farma jami'an ƴan sanda da kuma sauran jami'an tsaro an kashe ɗaruruwan ƴan sanda da sojoji sakamakon irin waɗannan hare-haren. Kungiyoyin tsageru da yawa, ciki har da Ansar Bait al-Maqdis, waɗanda suka ba da goyon bayansu ga ƙungiyar Daesh, su suke da ikon waje mai girma a yankin na Sinai, wanda yake da iyaka da zirin Gaza da kuma Isra'ila, wanda yake mai zaman kansa ne daga Cairo. Kamfe ɗin ƴan ta'adda a yankin na Peninsula ya ƙara ƙarfi tun bayan sojojin sun hanɓar da gwamnatin zaben shugaban ƙasar Misra Mohamed Morsi na shekarar 2013. Wani alkali ya yanke hukuncin ci gaba da sauraron ƙarar Donald Trump da wasu masu zanga-zanga suka yi akan tayar da tarzoma a yayin da yake gudanar da kamfe ɗinsa a bara. Alkalin ya ƙi amincewa da kariyar 'yancin magana akan ƙarar. Hukuncin da alkalin kotun yankin David Hale na Louisville a Kentucky ya yanke ya buɗe ƙofar ƙarar da wasu masu zanga-zanga su uku suka kai cikin tsarin shari'a. An kai ƙarar Mr. Trump da kuma wasu uku daga cikin magoya bayansa. Waɗanda suka kai ƙarar Henry Brasu da Kashia Awanguma da kuma Molisha sun ce magoya bayan Trump sun ji masu ciwo a rallin da Trump ya yi a watan Maris na shekarar 2016 a Louisville a yayin da Trump ya ci gaba da cewa ku fita da su. Alƙalin ya rubuta ra'ayinsa kan cewa umarnin Trump na ku fita da su ya yi nuni da a iya yin amfani da ƙarfi, umarni ne kuma nuni ne na aiwatar da hakan. Sunayen mutanen da ake ƙarar ya haɗa da Matthew Himbach, mamba na ƙungiyar fifita fararen fata, da Albin Bamberger, mamba da ƙungiyar tsofaffin sojojin yaƙin Koriya a Ohio, wanda ake ƙarar na uku ba a gano sunansa ba har izuwa yanzu. Alƙali Hale ya ce fitar da Awanguma daga wajen taron an yi ganganci, kuma matar baƙar fata ta fuskanci tsanar bambancin launin fata da kuma jinsi daga wajen mahalarta taron. Hoton faifan bidiyo na Himbach da Bamberger a yayin da suke tura Awanguma daga kan matakala, a yayin da Trump ke cewa ku fita da su ya yi yawo a kafafen yaɗa zumunta.
Nazir Ahmed Hausawa ya karanto labaran duniya da kuka gama ji. An jima kaɗan za ku ji hirar da muka yi da gwamnan jihar Borno Alhaji Kacim Shatima. To amma yanzu wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya aiko mana da rahoton cewa
a jiya da misalin karfe 11 dare ne da wani dan kunnar bakin wake ya tada bom din da ke jikinsa a kusa da gidan gidan mai da ake kira Gujari Filling Station da ke cikin garin Maiduguri da kuma ke kan titin Muna Garage, inda ya kashe kansa da kansa ba tare da ya taba kowa ba. Mai magana da yawun zan ƴan sandan jihar Borno DSP Victor Isoku ne aiki wa manema labarai ta hanyar sada zumuntar WhatsApp, inda ya ce an kuma samu tashin wani bom din a wani kauye da ake kira Dusman a karamar hukumar Jere da ke jihar Borno, inda nan ma dan kunnar bakin waken ya tada kansa da kansa, sannan kuma ya rauna ta mutum guda. Irin wannan har-haren yankuna bakin wake ne ɗaya daga cikin matsalolin da ke addaban mutane, musamman ma a wannan yankin Maiduguri da ke waye. Wannan yanayi dai ya sa na tambayi wani ƙwararre kan harkokin tsaro da kuma ke shugabantan kamfanin na Nabicon, wato Malam Kabiru Adamu, ko ya ke ganin kirarin da jami'an sojan ke yi na samun nasara game da wannan yaki da ake da ƴan ta'adda.
Ba shakka har yanzu akwai ɗan barabazansu wa'inda suke nan, suna kuma tayar da hankali a wurare da yawa. Akwai ƙauyuka wa'inda suke zuwa su mamaye su, su anshe abubuwa a wurin, wani lokaci ma su sace mutane daga cikin wurin. To inda misali za mu iya bambantawa shi ne abin da ya faru 2014 da zuwa 2015 da kuma halin da ake ciki yau. To akwai an samu raguwan wannan matsalar sosai, to amma cewa an kawar da shi ba a kawar da shi ba, har yanzu akwai sauran barabazansu kuma suna dan abin da ba a rasa ba.
Malam Kabiru Adamu kenan, wani ƙwararre kan harkokin tsaro. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Haruna. Ana cikin haka ne kuma wasu kafofin yaɗa labaran Najeriya da na ƙasashen waje suka yayata rahoton cewa ‘yan Boko Haram sun sace wasu ‘yan mata 22 a garin Fulka da ke jihar Borno. An yi zargin cewa ‘yan Boko Haram sun kai hari garin. To amma wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoton cewa
zargin da hadkwatar sojojin Najeriya ta ce ba gaskiya ba ne, kamar yadda kakakin sojojin Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ke shaida min.
Wanda da ya hidda wannan labari kawai ƙarya yake kuma makareci ne, ba mu san kuma dalilin da ya sa ma suka hidda wannan labarin ba. Dan haka ne na hitar da sanarwa na shaida mu jama'a da duniya cewa wannan magana ba haka nan take ba. A wannan lokaci da kuma ƴan kwanakin ba inda ya samu Fulka, kuma Fulka kaman yanda ma ka sani akwai kyakkyawan tsaro a wannan gari da kewaye, don haka magana ba haka nan take ba. Kuma muna nan muna ci gaba da aiki daidai gwargwadon hali a tabbatar da cewa an kiyaye rayuka da dukiyoyin jama'a, ba ma wai garin Fulka ba, duk sauran wurare da jami'an tsaro suke a wajen. Propaganda ce ta 'yan ta'adda, saboda abin ya kare musu, shi ne suke neman su tayar da hankalin jama'a.
Hedkwatar sojan Najeriya ta yabawa muryar Amurka bisa yadda tashar ke bada rahotannin tsaro irin wannan a Najeriya.
Amma ina so in amfani da wannan dama in yaba muku, saboda idan kuka ji labari irin haka kuna bincike kafin ku faɗakar da jama'a. Amma wasu kafafen yaɗa labarai sai su shahi su faɗi, musamman ma idan kai la'akari da cewar labarin ya samo asali ne ga wata kawai yaɗa labarai da take ba ma a Najeriya ba, amma abin takaici waɗanda suke suna ma da wakilai a nan Maiduguri da wasu wurare ma ba su tsaya sun bincika ba, haka nan suka yafa kuma suna neman su tayar da hankalin jama'a ba gaira ba su ba.
Ko mai irin wannan bayanai masu cin karo da juna ke nunawa a faɗan da sojin ke yi da ta'addanci? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa.
Yana nuna maka cewa waɗannan mutane yanzu ƙarfinsu ya ƙare, propaganda ne wannan, suna so ne don su saka tsoro a cikin zukatun mutane, sannan su nuna cewa ko mutanen nan suna da wani ƙarfi, akwai wani tasiri da za su yi ƙasar nan. Kuma wannan abin ganu da suka yi ba gaskiya ba ne, saboda haka mutane su kwantar da hankalin.
Shahararren malamin addinin Islam nan a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da a baya suka yi yunkurin shiga tsakanin Boko Haram da gwamnatin Najeriya, Sheikh Abubakar Diyar bin Abdullah ya yi jan hankali bisa yaɗa jita-jita tsakanin al'umma.
Jita-jita wannan ba aiki ba ne na mutanen ƙwarai, yana tada hankali sosai. Mun fara samun kwanciyar hankali a duk wanda zai wani magana in ba ta bakin hukuma ba, gaskiya ya kamata ya ta haka zanzan kana sake tada hankulan mutane. Yanzu mutane hankulan ya tashi sosai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Hassan, duk da haka dai jami'an tsaro suna ci gaba da taka rawar gani, domin a karon farko a ranar Juma'a sojojin Najeriya suka kammala gasar harbe-harbe da gwajin makamai ko kuma atasaya a dajin Sambisa, kamar yadda wakiliyar Tarska VOA Husaina Muhammad ta aiko da rahoto.
Gwajin makamai na shekarar 2017 wanda aka kaddamar a dajin Sambisa. Manyan jami'an tsaron sojojin Najeriya da dama ne suka halarci gasar. An dai shafe kwanaki 5 ana gudanar da gasar tare kuma da gwajin makamai. A inda rundunar sojojin Najeriya shiya ta 7 da ke birnin Maiduguri suka zo na 1. Sai runduna ta 82 da ke jihar Enugu suka zo na 2. Runduna ta 8 da ke karamar hukumar Manguno a jihar Borno suka zo na 3. An kuma mika musu kyaututtuka na yabo. Shugaban hafsan sojojin Najeriya Litonjar Tukur Yusuf Buratai ya bada kyautar naira miliyan 3 ga waɗanda suka zo na 1, a inda Sanata George Akume shi ma ya basu kyautar naira miliyan 1. Waɗanda suka zo na 2, shugaban ya basu naira miliyan 1, sai waɗanda suka zo na 3 su ma suka sami kyautar naira miliyan 1. Shugaban hafsan sojojin Najeriya ya ce ya yi farin ciki da yadda aka kammala gasar cikin kwanciyar hankali. Ya kuma yaba wa jami'an tsaron sojojin Najeriya kan irin namijin kokarin da suke yi domin kare martabar kasar su. yace daga yanzu dajin Sambisa zai kasance wajen da ake ba mu jami'an tsaron sojojin Najeriya horo. Haka zalika shugaban tsaron Najeriya wanda shine ya wakilci shugaban kasa Muhammadu Buhari yace ganin yadda aka kaddamar da gasar a dajin Sambisa hakan yayi nuni da irin nasarar da jami'an tsaron sojojin Najeriya suka samu a yakin da suke yi da ɗan kungiyar Boko Haram. An sanya madajin Sambisan da sunan marigayi Lieutenant Colonel Muhammad Abu Ali. Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Husaina, kada kuma amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kwanaki mun samu dantarwa da gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima a kan yadda al'amura suke a yanzu ko kuma irin ci gaban da aka samu.
Hakika da an yi watsi da mu amma ta da mu ba kamar ba mu yin kasa ba, amma duk wanda ya san jiya da yau ya san an yi canji. Shekaru biyu da suka wuce baka isa kai bacci a cikin garin Maiduguri ba, hanyar da kwanan ba za ka wuce gwam ba, in za ka yi ta biyu dalwa ce ƙarshenmu ta hanyar bama.
To muna fata za a gafarce mu, mun samu ɗan tangalla, idan muka gyara za mu ci gaba da gabatar muku da wannan hira bayan an gama jin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa babban attorney general din Amurka Jeff Sessions ya gargadi wasu jihohi da biranen kasar da suke baiwa bakin haure masu laifi mafaka da cewa za su iya yin asarar kudaden tallafi da gwamnatin tarayya take basu. Sai dai ga dukkan alamu wannan barazana da Sessions yayi ba za ta yi wani tasiri ba, domin wasu jihohi da biranen sun ce ba gudu ba ja da baya. Yau kan wannan batu za mu tattauna a shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Tun bayan da wannan sabuwar gwamnatin shugaba Donald Trump ta fara daukan matakan mayar da bakin da ba su da takardun izinin zama a Amurka zuwa kasashensu, zanga-zanga ta yi ta barkewa a wasu sassan biranen kasar. Kuma 'yan siyasa da dama sun nuna takaicinsu dangane da matakin korar bakin da aka yi yunkurin fara aiwatarwa. Rafael Anciya dan majalisa ne da ke wakiltar jihar Texas daga jam'iyyar Democrat.
It makes our community scared, both the immigrant community and the non-immigrant.
Wannan yana sa al'ummominmu su zama wani abin karramawa daga bakin haure zuwa waɗanda 'yan asalin ƙasar nan ne. Hakan kuma na sa muna ji kamar za a kawo mana hali ne. Ya kamata mu gane cewa wannan batu na zuwa ne bayan da kwamandan dakarun ƙasar nan, wato shugaba Trump, ya kwatanta al'ummar Latino a matsayin masu aikata fyaɗe da manyan laifuka.
To makarantu da mujami'u da birane da dama na daga cikin waɗanda suka lashi takobin ba da mafaka a bakin hauren da ba su da takardun izinin zama a Amurka. Wannan coci da ke yankin Buffalo a jihar New York na daga cikin ire-iren waɗannan wurare.
Buɗe ƙofofi da tagoginmu, za mu ba da makwanci da abinci da sauran ababen buƙata domin tabbatar da bakin hauren da za mu ba mafaka sun samu kwanciyar hankali da natsuwa, in ji Reverend Gonzalez na majami'ar St. Luke's United Church of Christ.
Sai dai a ranar Litinin din da ta gabata, babban attorney general din Amurka Jeff Sessions ya yi kira ga Amurkawa da su tuna cewa ƙin mayar da bakin da ba su da takardun izinin zama ƙasashensu, musamman ma waɗanda aka samu da aikata laifuka har ma aka tsare su, na iya sa a hana jihohi ko birane kuɗaɗensu da suke samu daga asusun tarayya.
Moreover, the Department of Justice will require.
Baya ga haka, ma'aikatar shari'a za ta nemi kariya da za ta ba da damar neman izinin yin amfani da sashen nan na 1373 a matsayin wani mataki da sai an cika kafin biranen da jihohin su samu karɓar waɗannan kuɗaɗen.
Akwai kuma alamun wannan gargaɗi na Sessions ya yi tasiri, domin wasu jihohi sun janye baiwa bakin hauren mafaka gudun kada su rasa waɗannan kuɗaɗe. Carlos Gimenez shi ne magajin garin ƙaramar hukumar Miami-Dade da ke jihar Florida.
It's important for us not to be in because we don't want to put any of our federal funds.
Yana da muhimmanci a gare mu,
idan ba mu saka kanmu a ciki ba. Domin ba mu son mu rasa kuɗaɗen da ke zuwa mana da waɗanda za su zo daga aljihun gwamnati tarayya.
Sai da jihar Maryland da ke makwabtaka da babban birnin ƙasar na Washington ta ce ba gudu ba ja da baya kan batun samar da mafaka ga bakin haure duk da wannan gargaɗi domin yanzu haka tana duba yiwuwar gabatar da wani ƙudurin doka a majalisar dokokin jihar wanda zai mai da baki ɗin jihar ta zama mafaka ga duk wani bakon haure. Amma Sessions ya ce yin hakan babban kuskure ne ga jihar.
I would plead with the people of Maryland.
Zan roƙi jama'ar jihar Maryland su gane cewa hakan zai sa jihar ta zama mai cike da haɗarin samun masu aikata miyagun laifuka kuma tsari ne mara fa'ida.
A watan da ya gabata ne shugaba Donald Trump ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar cewa tsarin mayar da baƙi marasa takardun izinin zama zuwa ƙasashensu mataki ne da ya ɗauka na amsa kiran da Amurkawa suka yi na cewa tsaurara dokokin shigar baki ƙasar a kuma kare kan iyakokin Amurka. Idan har muka yi nasarar aiwatar da dokar hana shigar baki, za mu ƙara kuɗaɗen albashi, za mu taimaki waɗanda ba su da aikin yi, kana mu tara biliyoyin daloli tare da samar da tsaro ga kowa da kowa. Sessions ya ƙara da cewa yankunan da suka samar da mafaka ga masu aikata laifuka da suka hada da sata ko safarar muggan kwayoyi da fyaɗe da kisa na jefa baki ɗin al'umma cikin haɗari amma da al'ummomin bakin hauren. Masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu na wannan mako na duniyar Amurka sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, kada a mance ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna fatan za a gafarce mu wannan hira da gwamna da muka yi ba za mu samu damar gabatarwa a yau ba. To, amma kamar yadda kuka je a labarin duniya, yawan mutanen da suka mutu a kudu maso yammacin ƙasar Colombia yana ci gaba da ƙaruwa a sakamakon ambaliyar ruwa saboda batsewar da rafuna guda uku suka yi da suka lalata gidaje yayin da mutane suke bacci. Suka kashe kusan mutane mai 150. Shugaban ƙasar Juan Manuel Santos ya ziyarci wannan gari mako a jiya Asabar ya kuma ayyana dokar baƙin ciki yayin da kuma ya alƙawarin baiwa waɗanda suka jikata taimakon da ya kamata. Ya ce za su yi komi ya ƙoƙarin su taimaki iyali ba ma waɗanda suka rasa ‘yan uwansu ba. Har ma waɗanda suka yi asarar gidajensu gwamnati za ta yi ƙoƙari ta taimaka musu. Ya ce wannan al'amari ya ji takaicin akwai wannan bala'i ƙwarai da gaske. Wannan al'amari da ya faru ya faru ne a sakamakon da misalin tsakan dare agogon can a can Macau ɗin a wani wuri da ke da kimanin mutane 40,000 kuma suna zaune ne a tsakanin tsaunukan da ke kusa Colombia daga kudancin ƙasar da ƙasar Ecuador. A ɓangaren su, ƙungiyar agaji ta Red Cross ko kuma jami'an ƙungiyar agaji ta Red Cross sun ce kimanin mutane 400 ne suka ji rauni a yayin da kuma kimanin maitan suka ɓace ba a san inda suke ba. Hotunan bidiyo a wurin sun nuna yadda gidaje suka yi kaca-kaca da motocin da suka lalace da itatuwan da suka rurrushe a yayin da ɗaruruwan mazauna yankin cikin firgita suke kallon al'amarin. Su kuma ma'aikatan ceto suna ta ƙoƙari su jawo waɗanda suka ji rauni da kuma waɗanda suka mutu daga ragguzan abubuwan da suka lalace. Wannan bala'i ya auku ne bayan an yi kwana da kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya sa yankin mutane da yawa suka rasa wutan lantarki. A ‘yan kwanakin nan da yankin ya yi amfani ya yi fama kai da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma ambaliyar ruwa inda ya kashe mutane da dama a ƙasashen Peru da kuma Ecuador.
Wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya kasa ake fidda miliyoyin kudi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yakar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya hada wani da irin wannan ciwo ba lalle bane mazinaci ne ba lalle ya zama mai illuwadi ba yana iya dauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutun yayi akai amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen karin jini da kyakkyawan niyya larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamar sa kada a dinga la'antar sa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya tsakanin sa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakanin sa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shu'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi kace ga me kaza kai da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min az-zina yi da mutun ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda baka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kanninka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba yayi assalamu alaikum
ustaz Tijani Bala Kalarawi kenan wannan kuma shine kawo mu ga takaitattun labarai
gidan talabijin na kasar Iraki ya ce an kashe babban mataimakin shugaban kungiyar Daesh Abubakar al-Baghdadi a wani harin jirgin sama da aka kai a yankin Al-Anbar kusa da iyakar Syria rahoton da ya fito a jiya Asabar ya ce Ayad al-Jumaili tare da wasu komandojin kungiyar Daesh an kashe su sakamakon harin jiragen sama na yaki da dakarun Iraki suka kai a nesa cikin yammacin Iraki rahoton bai bayyana lokacin da aka kai harin ba kuma bai bada wani cikakken bayani akai ba jami'an Amurka da ke jagorantar hadakar dakarun da ke yakar Daesh ba su tabbatar da mutuwar wannan dan tsagera ba ya zuwa daren jiya Asabar a wani rubutaccen bayani da dakarun tsaron Iraqin suka bayar rahoton ya bayyana Jumaili wanda ake kira da Abu Yahya a matsayin ministan yaki na kungiyar Daesh rahoton ya ce dakarun sojojin saman sun yi shiri mai kyau kafin kai harin domin samun damar kai harin kan helkwatar Daesh wanda ake kira a larabcin yankin da Al-Qaim ministan harkokin cikin gida na Misra ya ce kimanin mutane 16 a ciki har da jami'an yan sanda guda 13 ne suka ji rauni yayin da wani bom ya fashe a wajen cibiyar horas da yan sanda da ke yankin a birnin Nile Delta na Tanta ma'aikatar da take da alhakin tsaro ta ce an saka bom din ne a jikin babur da aka ajiye shi kusa da filin ajiye motoci na yan sanda a cibiyar sun kara da cewa bom din ya raunata fararen hula guda uku kungiyar Luwa'il Thawra waɗanda ake kira da dakarun canji sun dauki alhakin kai wannan hari a shafin yada zumunta gwamnatin kasar Misra na fama da yaki da karuwar yawan harhare a yankin Sinai wanda ake farma jami'an yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro an kashe daruruwan yan sanda da sojoji sakamakon ire-iren waɗannan harhare kungiyoyin tsagero da yawa a ciki har da Ansar Bait al-Maqdis waɗanda suka ba da goyon bayan su ga kungiyar Daesh su suke da ikon waje mai girma a yankin na Sinai wanda yake da iyaka da zirin Gaza da kuma Isra'ila wanda yake mai zaman kansa ne daga karkashin Cairo ba. Wannan alƙali yanke hukuncin ci gaba da sauraron ƙarar Donald Trump da wasu masu zanga-zanga suka yi akan tayar da tarzoma a yayin da yake gudanar da kamfe ɗinsa a bara. Alƙalin ya ƙi amincewa da kariyar 'yancin magana akan ƙarar. Hukuncin da alƙalin kotun yankin David Hale na Louisville a Kentucky ya yanke ya buɗe ƙofar ƙarar da wasu masu zanga-zanga su uku suka kai a cikin tsarin shari'a.
To a gaishe ka masu sauraro sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je wani sabon shiri da yake yau Lahadi ba mu gabatar da shirin dare a halin yanzu kuwa Jummai Alice a madadin sauran abokan aiki nake mana fatan alheri da kuma kasancewa shi cikin ƙoshin lafiya a huta lafiya.